بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. masu sauraron mu da kallon mu, muna muku barka da haka a cikin wannan silsila ta mu mai taken ahadisul akhlaq daga littafin Malam Abdulrazzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr jazakallahu khairan. Wannan shine tirmi na uku kenan a cikin wannan silsila mai albarka. A inda ba mu gushe ba, muna bibiyan wannan malami inda yake mana wato zango na farko a wannan littafi nashi game da su kansu halaye nagari din, wato nazariyar me ake nufi da halaye nagari. Ya kawo mana batu game da wasu ka'idoji guda uku daga hadisin Abu Dharrin, da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittaqillaha haythu ma kunta wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamuha wa khaliqin nasa biqulqin hasan. Wannan hadisi da ke cikin sunan Tirmidhi ya zo da ka'idojin rayuwa guda uku: mu'amala tsakaninka da Ubangiji, mu'amala tsakaninka da kanka, da kuma mu'amala tsakaninka da sauran bayin Allah. To za mu tashi bayan da malamin sharhin wannan hadisi, za mu tashi a inda yake cewa wal akhlaqul islamiyyatu taqumu ala arba'ati arkanin man itana biha kana bi iznillahi ta'ala min ahli al-akhlaqi wa man dayya'aha aw dayya'a minha shay'an da'a minhu al-khuluqu bihasabi ma aba'a min hadhihi al-arkan. Dabi'u nagari a musulunci suna zaune ne akan wani fandisho wanda yake da tarako guda hudu. Idan aka samu cika wannan tarako guda hudu, to za a samu da iznin Allah za a samu mutum da cikakkiyar kamala wajen dabi'arsa. Sannan da gurgurdan abin da aka rasa na waɗannan turaku, da gurgurdan abin da za a rasa na kamalar mutum ta fuskar ɗabi'unsa, idan an rasa su ga baki ɗaya, to za a same shi ba shi da halaye na kirki ga baki ɗaya, wal iyad billah. Malam yace wa qad sama da hadhihi arkan lil akhlaq fi arba'ati ahadith kullu hadithin minha dalla ala ruknin min al arkani min arkani al akhlaq. Waɗannan rukunai guda hudu sun tattaru ne a cikin wasu hadisai guda hudu. Waɗannan hadisai su ne kowane guda ɗaya a cikin su yake ɗauke da rukuni guda ɗaya. Naqala al-Hafiz ibn Rajab fi kitabihi Jami'ul Ulum wal Hikam an Abi Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani Imam al-Malikiyyah fi zamani. Al-Imam Ibn Rajab a cikin littafin shi mai albarka wato Jami'ul Ulum wal Hikam ya naqalto magana daga al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Qayrawani, babban malamin nan na Malikiya a zamanin sa, mai littafin risala kenan. Annahu qala, wannan malami yace jima'u adabil khairi wa azimmatihi tatafarra'u min arba'ati ahadith. Tattaruwan halaye na kirki da mabubbugan su sun tattaru ne daga hadisai guda hudu. Qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, fadin ma'aiki tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi: man kana yu'minu billahi واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حديثنا فرقو حديثن dake cikin sayyul bukhari da muslim. Fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk yayi imani da Allah da ranar lahira, to ya fada alkhairi ko kuma ya shuru. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallama, hadisi ne nabi fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi sallallahu alaihi wasallama yace daga cikin abin da ke nuna kyakkyawan musuluncin mutum ya zama ya fita sha'anin abin da ba ruwansa. Wannan shi kuma al-Imamu at-Tirmidhi ya rawaito shi a lamba hadisi na 2317, da kuma Ibn Majah a lamba hadisi na 3972. Ash-Shaykh al-Albani ya inganta shi. Hadisi na uku: wa qawluhu alladhi ikhtasara lahu qawluhu lilladhi ihtadar lilladhi ikhtasara lahu al-wasiyata lilladhi ikhtasara lahu fi al-wasiya. Da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam magana da yayi ma wani mutum wanda annabi ya takaita masa wasiya a cikin fadin sa la taghab, wanda yake cikin Bukhari a lamba hadisi na 6116. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, hadisi na hudu cikin wadannan hadisai shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam: almu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mu'mini yana so wa dan uwansa abinda yake so wa kansa ne. Waɗannan su ne hadisai guda hudu waɗanda mala ya ce wato suna haɗe da su ne fandisho guda hudu da ake gina farfajiyar ɗabi'u na gari a ƙarƙashinsu. Li'annal akhlaqa taqumu ala arba'ati ala arkanin arba'atin. rukunul awwal rukuni na farko dake samar da dabi'u na gari siyanatul lisan kiyaye harshe da katange shi daga mugun zance da batanci qala sallallahu alaihi wasallama annani annabi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wanda da ya imani da Allah ranar alkiyama to ya fada alkhairi ko kuma yayi shiru waman lam yusalli lisanahu lan yakuna min ahli al-akhlaqi wanda dibbe kiyaye harshen sa ba to baya cikin lissafin mutane waɗanda suke da ɗabi'a ta gari in min al-ususi al-azimati wa da'imil matinati allati taqumu alaiha al-akhlaqu siyanatul lisan domin kuwa daga cikin manya-manyan tuwasa da ginshikai masu ƙarfi waɗanda halai na gari ke gudana ƙarƙashin su to akwai kiyaye harshe wa ma'anar siyanatul lisan abinda yake da kiyaye harshe ay dabtuhu qayyade shi wa habsuhu da daure shi anil kalami daga barin zance kiyaye harshe daga gujewa zance illa ma kana fihi fa'ida harshen ka ba zai faɗi magana ba sai wacce take da amfani fa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallama faɗin manzo Allah da yace falyakul khairan aw liyasmut ya faɗi alkhairi ko ya shiru fihi da'watun litafakkuri fil kalami qabla an nutqi bihi ana kiran mu da cewa duk abin da zamu faɗa mu yi tunani kafin mu furta shi lana kalimata qabla an takhruja yamlikuha al mar'u kuma ita kalma kafin ta fita daga bakin mutun ne ya mallake ta fa idha kharajat idan ta fita daga bakin sa malakatu to ita take da mallakar mutum bai da mallakata wali hadha saboda haka ne min al jamil bil muslimi an yatafakkara fi kalamihi qabla an yatakallam ya zama wajibi ga musulmi yayi tunani game da maganganun sa kafin ya dinga fadin su wa idha tafakkara idan kuma yayi tunani fihi game da zancen wajadahu la yakhruju an thalathati ahwal zai ga cewa abin da yake so ya fada ba zai canza daga daya cikin abu guda uku ba na farko imma an yatabayyana lahu annahu khairun bayyinun wadihun ko da ya fahimci cewa wannan zancen alkhairi ne a fili al'amarin sa yake cewa alkhairi fa yatakallamu bihi wala haraj to anan babu laifi ya faɗi wannan magana abu na biyu wa imma an yatabayyana lahu annahu sharrun bayyin ko kuma ya fahimci cewa wannan zancen nashi sharri ne karara imma ghiba ko dai gulmace aw kadhib ko kuma ƙarya ce aw sukhriya ko kuma zulaya ce aw namima ko annamimanci ne aw ghayr dhalika min ash-sharri al-bayyin ko wannan waɗannan daga cikin sharrori wanda suke sharri ne a fili fa yamna'u nafsuhu an minhu wa yasunu lisanahu anhu to abinda ya dace da shi sai ne ya hana kansa fada ya kiyaye harshen shi daga fadi na uku ko kuma ya tare cewa imma an yakuna mushtabihan alayhi ko kuma ya zama zancen ya mishi jirwaye da kamar wanka bai bayyana gare shi kararar cewa alkhairi bane bai kuma bayyana gare shi cewa kararar sharri bane la yadri hal huwa khairun am sharrun bai san cewa zancen alkhairi bane ko sharri fa fi hadhihi alhalati aidan yamna'u nafsuhu min at-takallumi bihi anan ma abin da ya kamata yi shine ya hana zuciyarsa ya hana ransa fadin wannan zance li qawlihi alayhi salatu wassalam saboda fadin manzo Allah da yace manittaka shubuhati istabra li dinihi wa irdi wanda ya guje ma shubha to ya tsira da addinin sa da kuma mutuncin sa li qawlihi alayhi salatu wassalam to kuma fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da ma yuribuk ila ma la yuribuk ka bar abin da ke damunka zuwa ga abin da baka da kokonto a kansa wannan hadisin mai takashubhat hadisin muslim ne a lamba hadisi na 1559 shi kuma wannan da ma yuribuka hadisi ne na al-imam an-nasa'i da tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi a 2518 nasa'i ya fitar da shi a lamba ta 711 a Sheikhul Albani ya inganta shi malan yace fa hadha asasun la budda minhu fi babil akhlaq wannan tushen na saunul lisyanatul lisan tushe ne wanda babu makawa dole ana buƙatar sa a babin da ake magana akan gyaran hali shine mene an yasunul mar'u lisanahu mutun ya kiyaye harshen sa wa an yahfaza kalamahu mutun ya kiyaye zancen sa fala yatakallamu illa bi khairin kar ya sake magana sai ta alkhairi ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah yace cikin Ahzab, ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah, ku dinga faɗan magana mai kakkiya. Fil hadisi, ya zo a cikin hadisi, kala Nabi sallallahu alaihi wasallama, Nabi ya ce wa Mu'adhu, "Fakilatka ummuka ya Mu'adh." Ce kai Mu'adhu, kai ku ka bani mamaki. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'idu alsunatihim. Kai baka san cewa babu abin da zai kifar da mutane akan fusakunsu ko akan hancinsu a cikin wutar jahannama fiye da abin da harsunansu suka girba musu. Wannan hadisi yana cikin Tirmidhi da Ibn Majah. Tirmidhi ya rawaito shi hadisi na 2616, Ibn Majah hadisi na 3900 da lamba 73. Wal hasilu, abin da ya faru gaba ɗaya dai shine anna min ususil akhlaqi wa arkaniha allati alaiha yaqumu taqumu siyanatul lisani wa hifdha. Siyanatul lisani wa hifdhu, lalle daga cikin wato tuwasan da ake gina dabi'a ta gara akan su akwai kiyaye harshe da tsare shi. Wa man la yasunu lisanahu la yakunu min ahli al-adabi wal khuluq, wanda baya kiyaye harshen sa to ba za a lissafa shi a cikin mutane da suke da kirki masu dabi'a ta garba. Wannan shine rukuni na farko kenan. Malam yace ar-rukunu thani, rukuni na biyu, min arkanil akhlaq, daga cikin rukunnan halaye na gari, al-bu'du anil fudul wa ma la ya'ni, guje ma wato al-fudul, zance mara amfani, wa ma la ya'ni, da abinda ba ka da maslaha a cikin shi, abinda bai shafi ka ba, wato gujewa shiga sharaba shawo. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, daga cikin wato abinda ke nuna musuluncin mutum mai kyau ne shine ya guje ma abinda bai shafe shi ba, ya rabu da abinda bai shafe shi ba. Wal insanul fuduli lan yakuna dha adabin wa khuluqin, mutum dan shishigi dan shi kashara ba shanu ba yadda za a ganshi a matsayin mai dabi'a da ladabi na gari. Li'anna fudulahu wa iqhamahu li nafsihi fi ma la ya'nihi yukhrijuhu an hayyiz al-adabi, domin shishigin sa da leke-leken sa da shiga shara ba shanun sa zai shigar da shi cikin zai fitar da shi daga cikin da'irar dabi'a ta gari da ladabi. Bi khilafi man kana ba'idan anil fuduli, sabanin wanda yake ya nisanci shishigi da shiga shara ba shanu, ba'idan anil dukhuli fi ma la ya'ni, sabanin wanda ya nisanci shiga abin da ba ruwansa. Fa hadha min simatil adabi bal min ad in a'amidatihi, wannan yana daga cikin sufofin ladabi, kai shine ma ɗaya daga cikin taraku na ladabi. Wa ma'ana qaulihi alayhi salatu wassalam tarkuhu ma la ya'nihi ay bi dhabit ash-shar'i la bi dhabit al-hawa, abinda yake nufi da yabar abinda ba ruwansa, wato ya amfani da ka'idojin shari'a wajen guje ma abinda ba ruwansa, ba wai ya bi son zuciyarsa wajen barin abin ba. Wa hadha amrun qad la ya yughfalu anhu, wannan abu ne da bai kamata a gafala daga barinsa ba. La'anna ba'dan nasi qad yuwazzifu hadha al-haditha fi ghairi babi, da wannan hadisi na tarkuhu ma la ya'nihi wasu mutane suna amfani da shi su applyin dinsa ba inda ya dace ba. Ta ina mislu an yi umara bi khairin aw yunha an munkarin, kamar ka umurci mutum da alkhairi ko ka hana wani munkari, fa yaqulu lil amir, kai da kai wannan umarin sai a ce maka al'amirin nahi sai a ce maka min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, ba ruwanka ka bar abin da ba ruwanka. Wa hadha min su'il fahmi lil hadith, wannan mummunar fahimta ce ake wa hadisin, la'anna hadha mimma ya'ni al muslim mimma ya'ni al muslim, domin yin umari da kyakkyawa da hari daga barin mummuna yana daga cikin abin da musulmi ke da maslaha a ciki, ba za a ce ba ruwansa ba. Malam yace bidabita shar'i, domin shari'a ta umarce shi da haka, bil hikmati, ta ce ya yi kira zuwa ga kyakkyawa ya hana mummuna amma da hikima, wallini da tausasawa, wal uslubil hasani da salo da uslubi mai kyau. Ar-rukunu thalith, rukuni na uku cikin rukunai guda hudu na ɗabi'u, min arkanil akhlaqi, shine adamu linsiyaqi ma'al fi'alatin nafsi khasatan lilghadab, kar mutum ya dinga biye ma duk abin da ya bujuro masa a ransa ya biye masa, wato kada ya biye ma emotions, motsawar zuciya, yace musamman ma fushi, wato da fushi da gajiya da damuwa da farin ciki da so da ki kar ka bari su zarmar da kai daga adalci wajen magana ko aiki ko mu'amala yace musamman fushi shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la taghab kar kai fushi fa indama yanfa'ilu al-insanu wa yaghdabu alayhi Allah yubashira waqta ghadabihi ayya qawli duk sanda mutun yayi fushi ko ya fusata ko ya fita daga dabi'arsa ta daidaitaccen tunani to kar ya sake ya aikata wani abu na magana au ayya fi'lin ko wani abu na aiki a daidai wannan lokacin li anna ayya qawlin wa ayya fi'lin yubashiruhu waqta ghadabihi domin wata magana ko aiki wanda mutun yayi a lokacin fushinsa sai ya khruju bihi fil galibi an taqil khuluq wal adab wannan magana ko aiki a mafi yawan lokuta za ta zame da bawa ya fita daga cikin mutanen kirki masu hankali ko masu sani ya kamata wa kad kila fi dhammil ghadabi wa taqbihihi da aka zo ana fadan wani zance don nuna yin Allah wadare da fushi sai ma darabawa suke cewa al ghadabu awwaluhu jununun wa akhiruhu nadamun shi fushi farkon sa hauka ne karshen sa kuma ladama ce li anna alladhi yatasarrafu وقت غضبه بقول او فعل يتصرف بغير انضباط domin duk wanda yake yin yake tasarrufi duk tasarrufin da mutun zai yi wato kai ka wanda mutun zai yi a halin fushi da maganarsa da aikin sa galibi yakan yi su ne ba bisa tsari ba ba bisa lura ba wali hadha ala al insani alla yansaqa ma anfi'alatin nafsi saboda haka ne ake so mutun ya guje ma biye ma abin da ranshi yake riya masa fa idza kana munfa'ilan idan yaji cewa ya harzuka falyajlis yana tsaye ne ya samu riya zauna qala alaihi salatu wassalam manzon Allah ne yace sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis idan ɗayan ku ya fushi yana tsaye ya samu riya zauna fa in zahaba anhu alghadab in yaji ya huce to ba laifi ya miƙe wa illa in ku bai ji ya huce ba falyaqji to ya ma kwanta kawai wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi a lamba hadisi na 21348 da Abu Dawud a cikin sunan dinsa a lamba hadisi na 4782 a Sheikh Al-Albani ya inganta shi wal yamna nafsuhu min al-kalam kuma wanda ya fushi ana so ya hana kansa magana qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ne yace wa idha ghadiba ahadukum falyaskut idan ɗayan ku ya fushi to yayi shiru fa qawluhu falyaskut cewa da aka yi shiru kamar yadda Ahmad ya ruwaito a cikin lamba hadisi na 2136 da Imam Bukhari a cikin Adabul Mufrad a lamba hadisi na 245 a Sheikh Al-Albani ya inganta shi qawluhu fadin sa falyaskut imtina'un 'anil kalami waqtal ghadabi hani ne game da magana a lokacin fushi wa qawluhu fadin sa falyajlis yayi zama ya zama isamuri ya zauna imtina'un 'anil fi'li waqta al-ghadabi nan kuma an hana aiki an hana yayi magana an kuma hana yayi aiki fa hadhani al-amrani kaga wannan abun guda biyu al-kalam wal fi'l magana da aiki waqta al-ghadabi a lokacin fushi matlubun min al-muslimi ana so musulmi ya kiyaye wannan ya kiyaye mene an ya kuffa nafsuhu anhuma ya kiyaye magana ya kiyaye aikata wani aiki ila an yaskuna ghadabuhu har sai fushin shi ya natsu lianahu waqtan fi'alihi kad yubashi wa aqwalan wa af'al wa amalan tatanafa ma al-adabi domin a lokacin fushi to zai je ya aikata ayyuka ko ya faɗi wasu zantuttuka wanda suka saba da tafarkin ladabi da halaye na gari fa yahtaju man arada li nafsihi an yakuna khaluqan duk mutumin da yake so ya zama mai hali na gari to yana da buƙatan Allah ya saka ma'an fi'alatin nafsi kai sakin wa kansa ya dinga biyewa fushi ya dinga biyewa farin ciki ya dinga biyewa damuwarsa balasiyama waqta ghadabi musamman lokacin fushi wa kad jaa fi ba'd riwayatil hadith malan yace yazo a cikin wata riwaya ta hadisin cewa annas sahabiyya qala sahabin da ya rawaito wannan hadisi yace fata'ammaltu zalika fawajadtu anna al-ghadaba jima'u sharri sai na tsaya na lura na tsinkaya sai na gano cewa lalle fushi shine matattaran dukkan sharri Allah ka tsare li annahu idza kana yansaqu ma anfi'alati, idan ya kasance yana bibi yana biye ma tunaninsa, wa ma agadabi yana biye ma fushinsa, sayufdi bihi dhalika ila alwuqu'i fi shuru'in 'azimatin la tuhmadu aqibatuha. Idan mutum yana biye ma fushi, to babu shakka karshe zai zo ya aikata abinda ba za a ji dadin abin ba, zai zo yana nadamar abinda ya saki wa kansa ragama aikatawa. Wannan shine rukuni na uku. Rukuni na hudu a cikin wannan rukunai guda hudu shine salamatu sadri. Mutum ya zama yana da wankakken, yana da lafiyayyen kirji. Qala sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ɗayanku baya zama mumini har sai ya so wa dan uwansa abinda yake so wa kansa. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Bukhari ya rawaito shi a farkon littafin sa a lamba hadisi na 13, haka nan Muslim a lamba hadisi na 45. فهذا الحديث يعد عمدة في باب الأخلاق. wannan hadisi ana lissafa shi a matsayin rukuni ne mai ƙarfi, ginshiki ne mai ƙarfi a babin halaye na gari. bi an yakuna sadrul mar'i saliman, ana so kirjin mutun ya zama lafiyayye, la yakunu fihi gillun, babu gilli wato mummunar riƙiyayya, wa hiqdun, babu hiqdu ruku, wa sakha'im au hiqdun au sakha'in, ko jin haushi, au dagha'in ko qullalliya, au nahu dhalika, ko kwatankwacin wannan, min asqamil qulubi wa amradiha, daga cikin cututtuka da damuwa wadda suka cika zakata. wala taj'al fi qulubina ghillan illazina amanu, ya Allah karka sanya dama cikin zakatanmu akwai wato kiyayya da hikdu ga mu'mini. fa salamatu sadri, kaga lafiyayyen kirji, lafiyayyen zuciya, rakizatun azimatun, ya kuma alaiha alkhuluq, wata madogara ce mai karfi wanda akanta ake gina dabi'a ta gari. wallazi fi sadrihi dawakhilu sayyi'a wa bawatinu fasida la yumkinu an yakuna min ahli al-akhlaq, duk mutumin da a cikin zuciyarsa, a cikin kirjinsa yake dauke da munanan manufofi, da munanan zace-zace, da munanan tunani, da munanan kudurori, cito wannan ba zai yi zama cikin mutane masu dabi'a mai kyau ba. da anna fasadal batini wa inhirafahu, domin lalacewar zuciyarsa da karkatarta, yanakisu ala zahiri, zai reflecting, za a ganshi a zahirin mu'amalarsa. ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari, yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim, annabi ya ce ala wa inna fil jasadi mudghatan, lallai akwai wata tsoka a jikin jiki, idha salahat, in tai nagarta, salahal jasadu kullu, dukkan jiki zai nagarta, wa idha fasadat, in ta lalace, fasadal jasadu kullu, dukkan jiki zai lalace. ala annabi ya ce ku saurara ku ji, wa hiya alqalbu, ita ce zuciya. Bukhari ya fito da wannan hadisi da Muslim. fa idha salaha qalbul mar'i, idan zuciyar bawa ta gyaru, wa tabat taida wa tabat sariratuhu, sirrinsa yayi dadi, minan dawakhil, ya tsira daga duk wasu shige-shigen maganganu as-sayyi'a, munana, wal bawatinil fasida, da tunani mabarnaci, fa innahu bi idnillahi tabaraka wa ta'ala sayatahaqqaqu fihi alkhuluqu bi abha suwarihi wa ajmali hulali, babu shakka halaye nagari za su tabbata a tare da shi a bisa kyakkyawan shiga da kyakkyawan kama. innal adaba fi shari'ati lahu makanatuhu aliyatu wa manzilatuhu rafi'atu, ki kaga ladabi da biyayya, kaga hali nagari babu ko shakka yana da matsayi mai girma a cikin shari'a. fa idha wuffiqa almuslimu ila ma'rifati adabil islam wa akhlaqihi alazima, idan Allah madaukakin sarki yau mutum gamdakatar ya san ladabban musulunci da dabi'u na musulunci masu kyau, wasta'ana billahi fi tahqiqiha, yana mutemakon Allah, Allah ya bashi tawfiqin ya tabbatar da su a aikace, nala khairan azima, to wannan mutum ya samu alheri mai yawa, wa fadlan amiman, ya samu falala gamammiya, fi dunya wal akhira, a rayuwar duniya da kuma gobe kiyama. malam yace fa ma ahwajal muslimi ila dirasatil akhlaqil islam akhlaqil islam arrafi'a. Babu shakka musulmi yana da tsananin bukata zuwa ga ya darasci dabi'un musulunci din nan masu kyau wa adabihi kamila daraba musulunci wanda suke cika maki ma'a tashihin niyyati fi hadha al-maqami kuma ya kyautata niyyarsa ya gyara niyyarsa yayin don Allah idin niyyatu kad yashubuha ma yashubuha min agradin wa umurin tuhillu biha mai taniya akwai wanda suke zuwa su cakudata su lalata wasu manufofi wanda suke iya kawo mata tarnaki fa idza suhihatin niyyatu burika fil amal idan aka gyara niyyar shine ake samun albarka a cikin aikin da ake yi wa tashihun niyyati huna abinda muke nufi da gyaran niyya an yanwi bi dirasatihi adabash shari'a adabish shari'ati ya nufaci cewa abinda yasa yake bincike yake karatu yake bitar ladubban shari'a wa akhlaqil islam da dabi'un musulunci me yasa kake yin wannan an yarfa an nafsihi jahala ma jahila hu minha yana so ya dauke wa kansa jahilcin abinda bai sani ba na dabi'u thumma sannan kuma yujahidu nafsuhu ala tahqiqi hadhihi al-adab manufa ta farko shine ka kauda jahilci manufa ta biyu kuma shine a aikace kana so ka dabbaka waɗannan halaye nagari alal qiyami biha ka samu ka aikata su don ka samu ladan walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin Allah yace wanda suka yi jihadi dan tafarkin mun ji Allah za mu shirta da su ga tafarkin kuma Allah ko da yasha tare da masu ihsani a cikin suratul ankabut wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal ilmu bitta'allum shi ilimi kadai ana koyan shi ne a sannu wa innamal hilmu hakanan juriya da dangana bitta'allum ana koyan ta ne a kadan da sannu man ya taharral khaira yu'ta wanda yake kirdadan alkhairi to Allah zai bashi alkhairi wa man yattaki sharra yuqa wanda kuma yake ainihin wato gujewa sharri to Allah madaukakin sarki zai tsayatar da shi daga sharri wannan in muka lura kamar mallan ya gama mana muqaddimar kokarin bayani akan concept akan philosophy na halaye nagari a musulunci a sunna a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabi'arsa idan mun zo a darasi na gaba zamu ji karishin wannan muqaddima mai albarka kafin mallam ya shigar da mu cikin asalin littafin zamu saurara anan saboda kullun lokaci wa sallallahu wasallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi